من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين 23 واندزام قباتر أينزو إن شاء الله أتكلم لتافين الأدب المفرد نا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مي رسوة هجرة 256 شكرا دبو دليل 80 سكشيجي رحمه الله تعالى شين لتافي ما في درجة ما في فللا توجن كرن تدل دبا مسلنشي kuma wannan darasi yana dauke da babi na 80 yana karantar da mu wasu abubuwa wadanda idan mutun ya same su wuta ba za ta shafe shi ba a kiyama abubuwan da idan mutun ya same su to ana fatan wuta ba za ta shafe shi ba a ranar tashin kiyama za mu ci gaba daga hadisi na 143 babi na 80 al-imam al-bukhari yace fabuli man mata lahu al-waladu babin yana magana akan falalan wanda yaransa suka rasu wanda yaransa suka rasu wato yana nufin wannan yana daya daga cikin abubuwan da a dalilin su Allah subhanahu wa ta'ala yake kare bawa game da samun shafar wuta a ranar kiyama don haka mutum ya rasa ɗansa akwai falala abinda ake nufi da rasa ɗansa wato shine Allah ya amshi ran ɗansa ya kawo hadisi na 143 haddasana Isma'il bin Abi Uwais qala haddasani Malikun mun yi magana akan malamin nan al-Imam Isma'il bin Abi Uwais malamin al-Imam al-Bukhari dan kawun al-Imam Malik ne al-Imam Malik bin Anas yace haddasani Malikun kawuna ya bani labari wato shine al-Imam Malik an ibn Shihab ya karbo hadisi daga ibn Shihab shine Muhammad bin Muslim az-Zuhri an ibn al-Musayyib wato Sa'id ibn al-Musayyib sayyidu tabi'in fi zamanihi Sa'id ibn al-Musayyib babban tabi'i ne ana cewa a zamanin sa ma babu wani malami da yafi shi daraja a duniya don haka yasa ake kiransa sayyidu tabi'ina an Abi Huraira Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito hadisin nan daga Abu Huraira shi kuma ya karbo hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منزون الله ياتي لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد بزا أسامو يارا أكو دزا سموت غواني دغا تكيم مسلمي با فتمسه النار سننك موتا تشافيش أكياما متم مسلمي يارن سأكو سرسو أغبانسا yaran sa uku su riga shi rasuwa sannan wuta ta shafe shi a kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba zai auku ba. La yamutu li ahadin min almuslimin salasatun min alwaladi, ba za a samu yara uku ga wani daga cikin musulmai da za su mutu ba, fatamassahu nar, sannan wuta ta shafi wannan mutumin. Illa tahillatal qasami, sai dai fa gwargwadon warware rantsuwa, sai dai fa gwargwadon warware rantsuwa. Wutan tana iya shafansa, amma shafan gwargwadon warware rantsuwa. Hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Jami'u sahih, yana kitabul janaiz, babu fadli man mata lahu waladun fahtasaba. Kuma hakanan al-Imam Muslim ya ruwaito shi yana kitabul birri wassila, don haka hadisin nan muttafaqun alayh, hadisin yana sahihu al-Bukhari, yana sahihu Muslim. Al-Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisin, wato sharhu sahihi Muslim, juz'i na 16 shafin 173, ya fassara wannan hadisin, yace qala al-ulama'u, malamai sun ce, inji al-Imam an-Nawawi, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa babu wani daga cikin musulmai wanda yara uku za su mace masa sannan wuta ta shafe shi, face gwargwadon warware rantsuwa. Abinda ake nufi da tahillatul qasmi, tahillatul qasam, abinda ake nufi da shi shine ma yanhallu bihil qasam, gwargwadon abinda ake warware rantsuwa a dalilinsa. Idan aka ce al-qasamu ana nufin al-yamin. Wa jaa mufassaran fi al-hadith anna al-murad, al-Imam an-Nawawi yace yazo a fassara a cikin wannan hadisin, abinda Allah madaukaki ya faɗa ne, wato akwai alƙawarin da Allah ya dauka. Allah madaukaki ya dauki alƙawari, kuma Allah bai saba alƙawarinsa. Yana suratu Maryam aya ta 71 zuwa 72. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin kufaci sai ya gangara wuta, kana ala rabbika hatman maqdiya. Kaga wannan hukunci ne da Allah madaukaki ya riga yayi zazartas, don haka babu abinda zai sa Allah ya fasa wannan alƙawari. Yayi alƙawari babu wani daga cikin kufaci sai ya gangara wuta, sai mai Allah ya ce thumma nunajji alladhina taqaw, sannan za mu tserar da waɗanda suka kiyaye dokokin Allah a duniya. Wato kowa dai zai gangara din, amma Allah ya ce zai tserar da waɗanda suka kiyaye dokokinsa a nan duniya. Wa nadharu zalimina fiha jisiya, kuma za mu kyale azzalumai suna gurfane a cikin wutar jahannama, su ba za su wuce ta ba. Allah ka tsare mu. Kun ga Allah ya yi alkawari. Tunda Allah ya yi alkawari, babu wani wanda ba zai gangara ta wuta ba. Ba wai ana nufin shiga ba, ba ana nufin zai shiga wuta a matsayin azaba ba la, saboda aljanna ba ka shiganta sai ka ƙetare siradi. Siradi kuwa yana kan wutar jahannama ne, saboda haka tila sai an ƙetara ta kafin nan a isa aljanna. Ita kuwa wuta, duk mutumin da ya zama jikinsa akwai zunubi, to kamar magnet ne. Allah ka samu iya ƙetarewa. Subhanallah. وبهذا قال الإمام القاسم بن سلام أبو عبيد الإمام النووي يتي وانا يتي فصرا دا الإمام أبو عبيد يي الإمام أبو عبيد يا رسول هجران دا شكرا داريبيو دا إشارن دا هدو شكرا دبو دا داريبيو دا قومشابيو دا سكوتي ينا تكما لمن فرقو حكا يقبات دا وانا فصرا الإمام النووي يتي وجمهور العلماء قال بما لمن سنة حكا سكي فصرا وانا آية والقسم مقدر wannan rantsuwa ana kaddara shi da abinda Allah yake cewa wallahi in minkum illa wariduha, wato Allah yace na rantse da Allah babu wani cikin ku face sai ya gangara ta wuta, kun ga Allah ya rantsuwa. Wakila sannan akwai waɗanda ke ganin rantsuwan da Allah ya yi ba wannan gurin ba ne, kafin wannan aya ne, duk dai a suratu Maryam aya ta 68 zuwa 70, domin a baya Allah madaukaki ya yi makamancin wannan rantsuwa, ya ce fawa rabbika ina rantsuwa da mahaliccinka ya kai Muhammadu, lanahshurannahum washayatina, za mu tattaro su da shaidanu. Idan aka ce za mu tattaro su, karka ɗauka kafirai kawai, la, za mu tattaro mutane da shaidanu na ƙwarai da na banza, summa lanuhbirannahum hawla jahannama jifiya, summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya, thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya. Kunga Allah ya yi rantsuwa, rantsuwa kuma mai ƙarfi, wanda babu wani malamin tafsiri da zai canza wannan fassara, babu shi. Don haka babu shakka Allah ya yi rantsuwa a cikin Al-Qur'ani, babu wani dan adam face sai ya bi ta kan wuta kafin ya isa aljanna, babu shi. Al-Imam An-Nawawi yace wa qala Abdullah ibn Muslim ibn Qutayba ibn Qutayba ya rasu hijira na da shekara 276, shekara 1160 da suka shige, rahimahullah, yace ma'anahu taqlilu muddati wirdiha, ko da manzon Allah yace idan aka samu musulmi yaran sa uku sun riga shi rasuwa, wuta ba za ta shafe shi ba face gwargwadon warware rantsuwar Allah, saboda Allah ya yi rantsuwa. Idan aka ce wuta ba za ta shafe shi ba, kaga kenan rantsuwar Allah ba ta tabbata ba. Shine manzon Allah ya ce face gwargwadon warware rantsuwar Allah, abinda ake nufi, inji Ibn Qutayba, gwargwadon lokacin da mutum zai dauka kafin ya gita wuta din ba shi da yawa. Kamar yadda manzon Allah yake cewa akwai waɗanda ke ƙetare siradi kamar kiftawan ido an gama. Tahillatul qasami tustamalu fi hadha fi kalam al-arab, larabawa sun saba da wannan, ace ai kaza ba zai auku ba face gwargwadon warware rantsuwa, wato ana nufin abin in ma ya auku to aukuwan nasa zai kasance ne lokacin kadan, ba shi da yawa. Wato abin nufi la tahillatul qasami ai la tamassuhu aslan, saboda cewar Allah subhanahu wataala wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikin ku face sai ya gangara cikin ta, itawa yana nufin wuta, almururu ala sirat wa huwa jisrun mansubun alaiha, wucewa kan siradi gadan da aka dora akan wuta. Allah ka samu iya ketarawa. Akwai hadisin da yazo cikin littafin al-Imam at-Tabrani an Sinan maula wasilatu bin al-Asqa'i, shi ma ya bada labarin hadisi mai kamar haka, wasila bin al-Asqa'i yana cikin sahabbai, an yi rasuwa, yana bada labari yace wa shahidahu wasila, wasila bin al-Asqa'i ya halacci wannan jana'iza, falamma sarafu min al-maqbara, lokacin da jama'a suka watse daga makabarta an gama binne gawa a kasar Syria Sham, sai shi wasila ya tsaya a kofar gari, kofar Damascus, har dai mahaifin wannan yaro da aka binne ya zo wucewa. Famarra bihi, ana kiransa Ar-Rayyan, su mutum mahaifin yaron da ya rasu wanda aka yi jana'izarsa da wannan sahabi. Faqala lahu wasila, sai wasila bin al-Asqa ya ce ya Aba Sa'id jabarallahu musibataka, ina roƙon Allah wato ya warkar da musibar da ta same ka, Allah ya kawar ma da wannan musiba da ta same ka, domin mutuwa musiba ce, musamman mutuwar yaro. Sai ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa, kaga ya masa ta'aziyya kuma ya kara mar da hadisi, man dafana salasatan min alwaladi, duk wanda ya iya binne yaransa uku yana da rai, ya binne su yara uku, haramallahu alaihin nara, Allah yana haramta ma wuta taɓa naman jikinsa. Naji manzon Allah ya faɗi wannan, kaga an samu hadisi guda biyu, hadisin yana sahihul Jami'i Saghir hadisi na 6238 sannan akwai hadisin Utbah ibn Abd al-Sulami shi ma yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yutawaffa lahu salasun min al-waladi babu wani mutum musulmi wanda yaransa guda uku za su rasu lam yablughul hinsa ba su isa yin laifi ba illa talaqahu min abwabil janna as-samaniya waɗannan yaran za su tare shi a ƙofofin aljanna guda takwas min ayyaha sha'a dakhala ta kowace ƙofar aljanna mahaifin ya ga dama zai shiga hadisin yana sahihu ibn majah hadisi na 6603 kaga an samu hadisi daga sahabbai da yawa waɗanda suke tabbatar da mutumin da ya rasa ƴaƴansa guda uku yara ƙanana guda uku suka rasu matuƙar musulmi ne wannan mutumi wuta ba za ta taba shi ba ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan yara ba wai maza kawai ba har da mata hadisi na gaba haddathana umar bin hafs bin giyath qala haddathana abi yace babana ya ba mu labari inji umar bin hafs babansa shine hafs bin giyath an talq bin muawiya an abi zur'a abu zur'a ابن عمر ابن جرير ابن عبد الله البجلي واتو جيكن صحابي منزون الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي من ثقات التابعين وعلمائهم شي وند يرويتو حديثن نان ابو زرعه yana cikin malamai daga tabi'ai ya shahara da alkunyarsa shi yasa al-Imam al-Bukhari bai kawo sunan shi bai ce Abu Zur'a baban Zur'a amma asali sunansa Harimun sai ya zama Abu Zur'a yarin jayi wannan sunan nashi ya karbo hadisin an Abi Huraira innamra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyin wata mata ce tazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yaro فقالت سيتچه ادعو له يا رسول الله كرو كيمس الدعاء كيم يارن نن الدعاء فقد دفنت ثلاثه دنكنا بن اوكو كاغا تانا فرغبان كات شيما يموتي كينا كيم يارن نن الدعاء دنكنا بن اوكو فقال سيمنزن الله يچه اهي تبرت للي كن يسامو صرو بهوار شديد ددنغا مي قرفي من النار غمه دشيغا وتا kin samu tsaro da wata danga wata ganuwa katanga mai karfi minan nar idan aka ce al-hidar ana nufin al-ha'il shamaki wanda ke raba ki da wuta shamakin da kika samu wanda ke zama garkuwa gare ki da game da wuta shamakin yana da tsananin karfi inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya gwada cewa wato ta cimma wannan martaba na samun kariya daga azabar wuta a ranar kiyama hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wasila babu fadli man yamutu lahu waladun fayahtasibuhu hadisi na 2636 hadisin nan yana sahihu muslim kaga al-imam al-bukhari sai ya kawo shi a cikin al-adabul mufrad maimakon ya kawo shi a al-jami'us sahih saboda mai dauki sharadin wancan littafin ba al-imam an-nawawi yana sharhin wannan hadisin شرح صحيح مسلم جزء 16 شافي 420 الامام النووي يتي النبي صلى الله عليه وسلم ابن ده يكي نفي امتنعت بمانع وثيق كن سامو كاريا ده وتا كاريا مي قرفي يتي اصل الحظر المنع ده لا عرفتي ان اكا تي الحظر انا نفين كاريا متين يا سامو كاريا wannan shi ake nufi da al-hidar wa aslul hidar bi kasr al-ha'i ma yuj'alu hawla al-bustan shinge danga ko a ce danni wanda ake samu gona a kewaye gona da katanga ko da shinge wanda shi ake kiransa al-hidar da larabci kamar ne tana cikin wata gona sai zama an kewaye ta kafin nan wuta na bayan ta kaga ta samu kariya kenan ta samu garkuwa daga ainihin zafin wutar jahannama hadisi na gaba haddathana ayyash bin al-walid qala haddathana abdul a'la bin abdul a'la as-sami qala haddathana sa'idun al-jurairi bin iyasin al-jurairi an khalid bin gilaq al-Aishi qala mata ibnu li Khalid bin Gillaq al-Aishi yace wani yaro na ya rasu fa wajadtu alayhi wajadan shadidan na samu zafi radadi na samu cutuwa mai tsanani a dalilin mutuwar wannan yaron nawa wannan tabi'i ne Khalid bin Gillaq al-Aishi akwai riwaya da take zuwa da al-Qaisi yace ma Abu Huraira fa qultu ya Abu Huraira nace ya Abu Huraira ma sami'ta minan nabi menene kaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an wani abu haka tusakhibihi anfusana ma'anasta tajudu bihi wanda zaka mana kirki da shi saboda mutun yana cikin damuwa a dalilin mutuwar yaron sa yana son ya samu wata nasiha da za ta kwantar masa da hankali idan aka ce ga wata magana daga manzon Allah kaga zai samu nutsuwa yaro na ya rasu da alama yana tsananin son yaron Allah ya amshi ransa saboda haka yace sai ya tambaye Abu Huraira me kake ganin zaka iya wato sammana zaka mana kyautansa anfusana game da rayukan mu an mautana dangane da matattun mu wadanda suka mutu daga cikinmu me zaka ba mu kyauta na nasiha daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai kwantar da hankulanmu game da matattunmu kawai sai Abu Huraira yace sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzon Allah yana cewa sigarukum kananku yaranku da'ani sul janna masu kutse ne a gidan aljanna wato naji manzon Allah ya faɗi wannan yaranku da suke mutuwa kanana masu kutse ne a gidan aljanna al-Imam al-Hafiz al-Munziri wanda ke da littafin at-Targhib wa at-Tarhib ya kawo hadisin ya fassara wannan hadisin da cewa asali kalmar du'umus mufradina ad-da'amisu duwaiba sagira wani kwaro ne karami jinjirin kwaro yakan kasance a saman ruwa ana samu sai ce yaburibu launuha ila sawadin galibi zaka samu launin su baki ne kananan kwari takunu fil gadara yana kasancewa inda ruwa ya tattara matattaran ruwa kamar kududdufi idan wuri ya kasance ruwa yana tsaye ka je ka duba wannan ruwan zaka ga akwai wasu yaran kwari da suke yawo akan ruwan suna gudu akan ruwan kai ka ce ba ruwa suke kai ba suna taka ruwa ne ba abin da yafi su gudu akan ruwa kamar yadda ka san dan adam ke tafiya akan kasa haka kuma waɗannan kwari suke yawo akan wannan ruwan ba su tunanin nutsewa kuma ba inda ba su shiga to waɗannan su ne asali da larabci ake kira ad-da'amis wato yaran kwari shine sai al-Imam al-Munziri yace shabbaha at-tifla biha fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kamanta mana rayuwar yaranmu waɗanda suka mutu suna kanana yanda rayuwarsu take kasancewa a cikin aljanna sai manzon Allah ya kamanta mana da rayuwar waɗannan kananan kwarin da suke kan ruwa wato abin nufi yace li sugurihi wa sur'ati harakati kaga waɗannan kwarin kanana ne to sai suka yi kama da yaranku da suka mutu suna kanana sannan na biyu kwarin suna da tsananin sauri wajen tafiya to haka waɗannan yaran naku suke da tsananin sauri wajen shiga aljanna wato manzon Allah sai ya kamanta waɗannan yara na musulmai da suke mutuwa da kuma yaran kwari da ke zama kan ruwa a littafin da ake kira hayatul hayawanil kubra malamin ya kawo bayanin al-Imam al-Jahiz yana cewa ba wai wani kwaro ne na musamman ba galibi zaka samu kwari sukan haihu ne akan ruwa ya bada misali da sauro yace sauro yakan haifi ƴaƴansa akan ruwa idza kabiran namus sara da amis wa huwa yatawallad min al-ma'ir raki sauro baya haihuwa sai a cikin ruwa dake tsaye kamar kududdufi da sauransu to kananan yaran dan da suke yawo su ma da larabci ana kiran su ad-da'amis wa idza kabira sara firashin idan waɗannan yara sun girma wasu sai su zama sune kwari da ke iya tashi suna shawagi, ya bada misali da wadda. Hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha hadisi na 431, kuma hadisin yana sahihu Muslim. Wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri wasila, babu fadli man yamutu lahu waladun fayahtasibahu. Amma lafazin da yazo a sahihu Muslim shine Khalid bin Gilak al-Aishi, shi din dai wannan tabi'in, yace na ce ma Abu Huraira, innahu qad mata li ibnani, yara na biyu sun rasu. Ya kai Abu Huraira, yara na biyu sun rasu, kaga ya saba ma ainihin riwaya da tazo a cikin al-Adabul Mufrad. Yara na biyu sun rasu, fama anta muhaddisi an rasulillah bi hadisin, wani hadisi ne zaka bani labarin sa daga manzon Allah, to tayyibu bihi anfusana an mautana, wanda zaka dadada man rayukanmu game da matattunmu da muka rasa, game da mutanenmu da muka rasa waɗanda suka rasu. Wani hadisi zaka ba mu game da annabi wanda zai kwantar mana da hankali, wanda zai dadada mana rayuka? Kala sai Abu Huraira yace na'am kwarai kuwa, naji manzon Allah yana cewa sigaruhum da'amisul jannati, kananan musulmai, yara kanana na musulmai da suka mutu masu kutse ne a gidan aljanna. Ya talaka ahaduhum abahu, ɗaya daga cikin su zai tari babansa, aw qala, koko wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace abawaihi, ɗaya daga cikin waɗannan yara kanana da ya rasu zai tari iyayensa, wato mahaifiyarsa da baban shi. Fa ya akhudhu bi sawbihi, ya kama tufafinsa, aw qala, ko yace bi yadihi, manzon Allah yace zai kama hannun babansa, kama akhudhu ana bi sanifati thawbika, manzon Allah yace kamar yanda ni dinnan na rike tufafinka, haza yanda ka ga na rike, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace to haka ɗaya daga cikin yaran nan zai kama hannun babansa, fala yatanaha, ba zai dakata ba, ba zai tsaya ba, hatta yudkhilahu Allahu wa abahu aljanna, Allah bai barinsa sai ya shigar da shi da baban nasa a gidan aljanna. Wannan ita ce riwaya ta al-Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi a sharhin hadisin, sharhu sahihi Muslim juz'i na 16 shafin 182, ya yi fassaran wannan hadisi, ya ce sigaruhum da amisul janna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yara kanana na musulmai da suka riga iyayensu rasuwa masu kutse ne a gidan aljanna, sai ce sigaru ahliha, aslud du'umus duwaiba takunu filma la tufariquhu. Asali da larabci na aka ce ad-du'umus karamar halitta ce, kwaro ne karami, karamar halittar Allah ce take kasancewa a ruwa, ba ta rabuwa da ruwa, kwaron da bai rabuwa da ruwa. Wato abin da yake nufi, anna hadha as-sagira, wannan yaro karami na musulmi da ya rasu, fil jannati la yufariquha, abin da manzon Allah yake nufi, yaron nan yana gidan aljanna bai rabuwa da ita. Haka ma a littafin sa al-majmu'u sharhul muhazzab, shi al-Imam An-Nawawi a mujallal na 5 shafi na 295, yace qala ahlul garib, masana harshen larabci suna cewa الدعاميس جمع الدعموس, قالوا وهو الدخال في الأمور, واي أكي كرا الدعموس, أصلي كلمر أكا فداما, أصلي كلمر الدعموس شين يارون قارو واندكي زما أكاروا, أما لا رباوا سنا أمفاني دا واندن كلمة باويدن سنا مأنفين قارو دنبا, لا sai ana amfani da wannan kalma sai a ce ad-dakhalu fil umur, wanda ke shiga cikin al'amura ba a neme shi ba, duk wanda ke shiga cikin al'amari ba a neme shi ba, sai a ce mar wannan ai du'umusun ne, domin kamar yanda wannan kwaro yake tafiya ba tare da an gayyace shi ba, zai tafi ko ina a ruwa, zai tafi ko ina. Sai al-Imam An-Nawawi ya ce ma'anahu annahum sayyahuna fil janna, abinda manzon Allah yake nufi waɗannan yara na musulmai masu shawagi ne a gidan aljanna, da khaluna fi manazilihim, suna kutsawa gidajen yan aljanna, la yumna'una min mawdi'in minha, babu wani dan adam wanda ke hana su shiga gidansa. Wato yaran musulmai suna da damar su shiga ko ina a gidan aljanna. Wato shine abinda manzon Allah yake nufi da misali da wannan kwaro din, kama annas subyan fi dunya, kamar inda ka san yara a nan duniya la yumna'una ad-dukhula ala al-hurm, ba a hana su shiga wani daki, doka ba ta kan yaro, shi yaro sai dai in kofar tana kulle, amma in tana bude zai shiga. Saboda haka a lahira ma wannan yaron zai shiga kowane gida. A sharhu sahih Muslim al-Imam an-Nawawi yace fi hadhihi al-ahadith, waɗannan hadisai suna karantar da mu dalilun ala kauni atfalil muslimina fil janna, hujja ce da ta tabbatar da cewa yaran musulmai da suka rasu suna kanana dukkansu yan aljanna ne. Wa qad naqala jama'atun fihim ijma'ul muslimin, wanda an samu malamai da suka bada labari babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan haka. Yaran annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim, ijma'i na malaman sunna gaba ɗaya muhaqqiqun ala annahum fil janna, an tabbatar yan aljanna ne sai wanda Allah ya ware da kansa. Amma dukkan wani annabin Allah idan aka ce ina yaran su, sai kace suna aljanna, ittifaqan duk malaman sunna sun yadda da wannan. Amma yaran musulmai nan ne aka samu wanda ke ganin ba a cewa kai tsaye yanzu suna aljanna, ko ba a cewa dukkan su sun shiga aljanna, amma akasarin malaman sunna abin da suka faɗa kenan. Shi yasa al-Imam an-Nawawi yace amma samu malamai da ke cewa an samu ittifaki cewa yaran musulmai kaf suna gidan aljanna, don waɗanda fahimtar su ta saba ma haka din daga cikin malaman sunna ba su da yawa. Al-Imam an-Nawawi yace kuma in kai la'akari da aya ta 21 ta suratul Tur, wannan tana tabbatar da gaskiyar haka, domin Allah da kansa ya ce wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum, waɗanda suka yi imani Allah ya ce za mu haɗa su da iyayensu da zuriyarsu a gidan aljanna. To amma akwai sharadi, kafin mutum ya samu wannan falala da aka yi magana, ka rasa yaranka guda uku, ka samu garkuwa game da azabar wuta. Akwai sharadi, wannan sharadin ne ya fara kawo shi a cikin hadisin nan da yake gaba, sai darasi na gaba insha Allah za mu ji sauran sharuɗa. Amma wannan hadisin yana tabbatar da sharadi guda. Haddasana Ayyash ibn al-Walid ar-Raqqam qala haddasana Abdul A'la qala haddasana Muhammad ibn Ishaq qala haddasani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harisi an Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, Jabir yace naji manzon Allah yana cewa man mata lahu salasatun min al-waladi, wanda yaransa guda uku suka rasu, fahtasabahum, yayi fatan ya samu ladan su. Kaji sharadi guda, kai fatan ka samu lada akan hakurin su, hakurin rasa su, wannan shine sharadi da farko wanda manzon Allah da kansa ya faɗa. Ba wai rasa yaran bane cikuna, kana da fatan, kana da tammani, kana da tabbaci, kana da yarda da maganar manzon Allah, saboda an rasa da ana iya samun lada, ka yarda in ka gaskanta, ka yi fatan ka samu lada saboda rasuwan wannan yaro, wannan sharadi guda ne. In babu wannan fata, kaga ya nuna babu gaskanta maganar manzon Allah, don akwai wanda ke ganin mutuwar yaro musiba ce gare shi kawai, babu wata rahama ta Allah a tattare da wannan, kaga wannan ba zai samu ladan haka ba. Don haka yasa kake gani wani idan ya rasa ɗansa yake kusan rasa ransa shi kansa, yake kusan rasa ransa, saboda dama bai da tunanin cewa Allah yana iya amsan yaronka don ya zama rahama gare ka, ba azaba gare ka bala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yaransa guda uku suka rasu, fahtasabahum, yayi fatan ya samu ladansu, da khalal janna, zai shiga aljanna. Kulna sai muka ce ya rasulullah haka ne, ya rasulullah wasnani yara biyu fa, kala sai manzon Allah ya ce wasnani yara biyu ma haka. Qultu li Jabir, ni kuma sai na ce ma Jabir, wallahi ara law qultum wa wahidun laqala qala wa ana adhunnuhu wallahi, yace ni dai ina gani, tunda shi baya cikin sahabbai, yace amma ni ina gani, inji Muhammad bin Labid yana gaya ma Jabir, ni ina ganin da a ce ku sahabbai da kun ce wa wahid yaro ɗaya fa laqala, da manzon Allah yace eh har yaro ɗaya, kala sai Jabir yace i wa ana adhunnuhu wallahi, ni ma ina zaton haka wallahi. wato nima ina zato duk da cewa ba mu tambayi manzon Allah din ba, amma dai nima nayi zaton da wani ya ce yaro daya fa, da manzon Allah ya ce shi ma yaro daya, in kayi hakurin rasa shi zaka shiga aljanna. Hadisin yana da kyau, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2302. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة ناجي أبو زرعة شين ابن عمرو بن جرير البجلي أن أبي هريرة أن امرأة وتماتا أتت النبي مكرنت حديث أبايا وتماتا تازوغ النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فقالت سي تچه ادعو الله له كروكا مسا الله فقد دفنت ثلاثه نابن اكو فقال سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يچه اهتظرت بهضار شديد كن سامو كاريا ده وتا دنگا مي قرفي من النار game da wuta. حديث ينا صحيح مسلم كتاب البر والصله باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. Shi yasa al-Imam Muslim yayi wannan sharadi, falalan wanda ya rasa ɗansa yayi fatan ya samu lada a kai. Hadisi na 2636. Haddathana Ali ibn al-Madini qala haddathana Sufyan ibn Uyayna qala haddathana Suhail ibn Abi Salih an abihi shine Abu Salih an Abi Huraira. Abu Huraira ya bada labari yace ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wata mata tazo ga manzon Allah. Fa qalat sai tace ya rasulullah inna la naqdiru alayka fi majlisika, mu ba mu samun ikon kusantarka a majalisinka, saboda ita mace baya take. Wannan shine tsarin majalisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda ka san tsarin masallaci, mata ba su damar kusantar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka tace fawaidna yawman, kai mana alƙawarin wata rana na atika fihi, wanda za mu zo gare ka a cikin wannan ranan mu ma mu samu ilimi, ka karantar da mu. Faƙala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maw'idu kunna baitu fulanin, na muku alƙawarin mu haɗu a gidan wani. Saboda haka sai mata suka zo, faja'ahunna lizalika alwa'di. Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen matan a wannan alƙawarin. Wa kana fi ma haddasahunna, ya kasance cikin abubuwan da manzon Allah ya karantar da su, abubuwan da ya ba su labari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma min kunna imra'atun, babu wata mata daga cikinku ya mutu laha thalathun min alwalad, wacce yaranta guda uku za su rasu, fatahtasibahum, ta yi fatan samun lada a kansu, illa dakhalat aljanna, face wannan mata ta shiga aljanna. Faqalat imra'atun, sai wata mata ta ce awisnani, biyu fa, idan mace ta rasa yara biyu fa. Qala sai manzon Allah ya ce awisnani, koko yara biyu. Kana Suhailun yatashaddadu fil hadis, Suhail wanda ya rawaito hadisin nan daga babansa ya karbo daga Abu Huraira, yana tsanantawa game da wannan hadisi, wa yahfazu, kuma yana kiyaye hadisin, domin shi wannan malami yana da ka'ida guda gabansa ba a rubutu. Lam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu, babu wanda ke iya rubutu a gabansa. Wato yana son a karanta maganar manzon Allah a haddace ta yanda ake haddan ayar Al-Qur'ani. Yana tsanantawa akan wannan hadisi, saboda me? Saboda falalan hadisi. Wannan riwayar ta inganta, tana silsilatu sahiha, hadisi na 2302. To akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya bada labarin abin da ya auku din, kamar yadda hadisin Abu Hurairah yazo. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana sahihul Bukhari, كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوم على هدة في العلم. كالورا دي عند الإمام البخاري يي بابين دي كاو حديث النم سونم بابين. الإمام البخاري يتي ونم بابي ينا مغانا ني أكن شن دي ديني أسكا وماتا وترانا a kebe a rika karantar da su ilimi shin daidai ne sai kawo hadisin nan me yake karantar da kai yana tabbatar maka karantar da mata sunnar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin duk sa'ilin da al-Imam al-Bukhari yayi babi to wannan fahimtar sa ce kuma hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri wassila don haka hadisin muttafaqun alai amma riwaya ta Abu Sa'idin al-Khudri wannan hadisin riwayar Abu Huraira ce kaga al-Imam al-Bukhari ya kawo riwayar Abu Huraira al-Ittifaq al-Adab al-Mufrad ya kawo kuma riwayar Abu Sa'idin al-Khudri a cikin al-Jami' as-Sahih Abu Sa'idin al-Khudri yace ja'at imra'atun ila rasulillah wata mata ta zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah zahaba ar-rijalu bi hadisika kaji lafazin Abu Sa'idin al-Khudri ya rasulullah maza sun tafi da hadisinka maza sun tafi da iliminka mu mata wato rabon mu kadan ne abinda take gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam faj'al lana min nafsika yawman ka saka mana rana da kanka na atika fihi mu rika zuwa gare ka tu'allimuna mimma allamaka Allah ka karantar da mu daga abin da Allah ya karantar da kai saboda haka idan ka karantar da mata kai koyi da manzon Allah ko ka saba mai shine abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi a can babun hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hidda fil ilmi shin ana iya ware wa mata rana su kadai a karantar da su ilimi sunan babin ke ne kawo hadisin 102 shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri saboda haka sai manzon Allah yace ijtami'na fi yawmi kaza wa kaza fi makani kaza wa kaza ku je ku hadu a ranar kaza da kaza kuma a wurin kaza da kaza fajtama'na sai matan suka hadu inji Abu Sa'id al-Khudri fa atahunna rasulullah sai manzon Allah yazo ga waɗannan matan fa'allamahunna mimma allamahu Allah sai ya karantar da su daga abin da Allah ya karantar da shi summa qala sannan sai manzo Allah ya ce ma min kunna imra'atun babu wata mata daga cikin ku tuqaddimu baina yadaiha min waladiha salasa wacce za ta gabatar da yaranta guda uku a kafin ita shine baina yadaiha ta gabatar da yaranta a gabanta wato yaranta uku sun riga ta mutuwa illa kana laha hijaban minan nar face wannan ya kasance shamaki gare ta game da shiga wuta fa qalat imra'atu sai wata mata tace ya rasulullah awisnaini koko ma yara biyu fa fa'adat marrataini sai da ta maimaita sau biyu ya rasulullah yara biyu fa yara biyu fa sai shi manzon Allah ya gaya mata sau uku wa isnaini ita ta ce yara biyu fa ta yiwu yaran ta biyu ne suka rasu shi kuma manzon Allah sai ya faɗa sau uku dan ta ji da kyau hadisin yana sahih al-bukhari kitabul janaiz babu fadli man mata lahu walad fahtasaba kamar yadda al-imam muslim ya faɗa fahtasabahu haka ma al-imam al-bukhari ya faɗa fahtasaba hadisi na 101 hadisi na 2249 da hadisi na 7310 yana sahih muslim kitabul birri wassila babu fadli man yamutu lahu waladun fayahtasibahu hadisi na 2633 hadisi na gaba حدثنا هرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم أم سليم تبان لاباري يتشي مهيفير أنس بن مالك الله يكرمه سيرده قالت أم سليم تشي كنت عند النبي ناكسن تشيورن النبي صلى الله عليه وسلم faƙala sai manzon Allah ya ce ya umma sulaim ma min muslimina yamutu lahuma salasatu auladi babu wani daga cikin musulmai wanda yaransu uku za su rasu wato miji da mata yaransu uku su rasu illa adkhalahum Allahu aljanna face Allah ya shigar da su aljanna bi fadli rahmatihi iyahu saboda falala ta rahamar sa gare su dan ba wani aikin ka bane ba aikin ka bane Allah ne ya ga dama ya baka yaron kuma Allah ya ga dama ya karbi yaron me ya aikin ka a ciki shi yasa aka ce falalan Allah ne rahmar Allah gare ka falala ce da Allah ya kara ma kyauta ya baka yaron sannan Allah ya karbi yaron dan kai hakuri kuma ya baka rahama kaga wannan kyautar sa ce ba dan kai wani abu ba قلت سينا تشوى إسناني يا رابيوها قال سيما صلى الله عليه وسلم إسناني يا رابيو وانا رواية أم سليم تناتكي مسند الإمام أحمد كما إسناد حديث ينادى إنغانشي حدثنا علي قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرحان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة ناكرنت وجن الفضيل بن ميسرة عن أبي هريز عبد الله بن الحسن الأزدي شين أبو هريز أن الحسن البصري حدثه بواسط الحسن البصري يا باش لاباري الواسط وريني أن صعصع بن معاوية حدثه صعصع بن معاوية يا باش لاباري أنه لقي أبا ذر يا حدد أبو ذر الجفاري أبو ذر الجفاري صحابي مزون الله ني أن سنن سيزيد بن جنادة يزيد بن جنادة سنة أبو ذر الجفاري ده daga cikin riwaya da aka samu mutawashihan qirba yana me wato rungume da salkan ruwa yana rungume da salkan ruwa abin nufi ya hadu da Abu Zar al-Ghifari yana kan tafiya shi kadai sai yana tambayan sa malaka min al-walad ya Abu Zar wato yana tammanin Abu Zar al-Ghifari ba shi da yara yaranka nawa ne ya kai Abu Zar al-Ghifari domin inda yana da yara irin wannan tafiyar da galibi an saba gani sai da yaro ya rike kaya idan zai tafiya da mahaifinsa kala sai Abu Zar ya ce masa ala uhaddisuka kana so in baka labari qultu sai nace bala ina so kala sai yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yamutu lahu salasatun min alwalad babu wani musulmi wanda yara uku za su mace masa lam yablughul hinsa basu kai yin laifi ba idan aka ce alhinfu ana nufin alismu yaran basu kai yin laifi ba yaushe ne ake kaiwa laifi shine idan yaro ya balaga yaran basu kai a rubuta musu laifi ba kaga yaro bai balaga ba ba a rubuta masa laifi domin sai yaro ya balaga malaika yake fara daukan alkalami ya rubuta aikin sa illa adkhalahu Allahu aljanna fa ce Allah ya shigar da wannan mutumi aljanna bi fadli rahmatihi iyahum saboda fallalan rahama ta Allah gare su yana daga jarabawa da Allah ya yi ma Abu Zar al-Ghifari ya rasa yaransa in ka duba siyaru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi mujallal nabi shafi na 71 yana cewa inna Abu Zar khallafa bintan lahu lokacin da Abu Zar al-Ghifari ya rasu ya daya ya bari da rai mace lokacin da Abu Zar ya rasu yarinya daya ya bari kuma ita yarinyar tana karama bata ma kai aure ba bata ma yi wayo ba sayyiduna Usman shi ya dauki wannan yarinya ila iyalihi ya hada da iyalansa wato shi ya rike wannan marainiya sayyiduna Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda saboda haka Abu Zar yana daga cikin waɗanda suka samu irin wannan jarabawa don haka yasa wancan ke mata tambaya shi kuma ya bashi amsa Abdullah ibn Mas'ud shine wanda yayi janaizar yayi sallaci gawar Abu Zar al-Ghifari bayan ya sallaci gawar Abu Zar al-Ghifari shi ma kwanakin da yayi basu kai 10 ba Allah ya amshi ransa don haka tazarar tsakanin su ba ta da yawa Abu Zar al-Ghifari ya bada hadisin nan yana cikin wanda Allah ya jarabce su da haka sannan ya kawo hadisin mawquf hadisi mawquf shine hadisin da ya tsaya ga sahabi bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba وما من رجل اعتق مسلما wato wannan kamar lafazi ne na Abu Zar al-Ghifari babu wani mutum da zai yanta musulmi illa ja'ala Allah azza wa jalla kullu ubwin minhu face Allah ya saka kowace gaba ta wannan bawa da aka yanta fikakahu li kulli ubwin minhu ya zama fansa ne ga kowace gaba ta jikin wanda ya yanta bawa din idan ka yanta bawa to fuskar bawan yanci yantarwa ne ga fuskarka hannun bawan yantarwa ne ga hannunka kowace gaba ta jikin wannan bawa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 267 da kuma hadisi na 2260 hadisin Abu Huraira yana cikin sahih Bukhari yana sahihu Muslim ko da yake nan ya kawo shi hadisin mawquf yana kitabul itqi babu fadlil itqi a sahihu Muslim حديثي نغبا حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا زكريا بن عمر الانصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مزون الله يجي قال من مات له ثلاثه وند يارنسا اوكو سوكا رسو لم يبلغ الهنسا بس ايسايل ليفي با adkhalahu Allah wa iyyahum, Allah zai shigar da shi da yaran bi fadli rahmatihi aljannata, Allah zai shigar da su aljanna wato ta falalan rahamarsa. Hadisin yana sahihul Bukhari kitabul janaiz babu ma qila fi auladil muslimin, hadisi na 1381. Ya kawo al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin nan, hadisin Anas kenan, sai yayi ta'aliki da hadisin Abu Huraira, bai kawo masa isnadi ba. Yana kawo hadisin Abu Zarri, hadisin Anas bin Malik a cikin Sahih al-Bukhari, sai ya kawo hadisin Abu Huraira. Shi kuma riwayar Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man mata lahu salasatun min al-waladi, wanda yaransa uku suka rasu, lam yablughul hinsa, basu kai yin laifi ba, kana lahu hijaban minan nar, wannan yana kasancewa shamaki gare shi game da wuta. Aw ko wata riwaya yace da khalal janna, zai shiga aljanna. To anan an samu yara uku, an samu yara biyu, to ina yaro ɗaya fa? Ina yaro ɗaya? Kana iya cewa babu hadisin ko? A dai nan babu hadisin. Amma malaman hadisi kamar al-Imam an-Nawawi da ke sharhin Sahih Muslim a juz'i na 16 shafin 420 yace, wa qad jaa fi ghairi muslim, an samu wata riwaya da tazo ba a Sahih Muslim ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wahidan, wanda ya rasa yaron sa ɗaya shi ma a dalilin wannan yaron zai shiga aljanna. Don haka yasa Ibn Hajar shi ma ya yi sharhi haka akan hadisin, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya sharhin sa a Fathul Bari mujallal na 3 shafin 119 da mujallal na 11 shafin 243. Yana cewa jami'ul ahadith allati fiha ziyada, duka wadannan hadisi da ake samun ƙari da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya rasa yara uku, an ce wanda ya rasa yara biyu, to akwai riwayoyi da suka ce wanda ya rasa yaro ɗaya. To waɗannan riwayoyin ba su yi ingancin wannan ba, duk da haka sai ya ce to amma ai akwai hadisi guda wanda ya katse hanzari, shine hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-hadisul qudusi yaqulu Allah, Allah yana cewa mali abdil mu'min indi jaza'un, bawa na mumini ba shi da wata sakayya wurina, iza qababtu safiyahu min ahli dunya, idan na karbi masoyinsa daga cikin mazauna duniya. Idan Allah ya karbi wani masoyinka wanda ka zaba a rayuwarka, kana son shi kamar danka, ba ka da wata sakayya wurin Allah idan ka yi haƙuri, shi yasa ya ce thumma tasabahu dunal janna, ba shi da wata sakayya koma bayan aljanna. Tunda manzon Allah ya faɗi wannan a cikin hadisin Abu Huraira, shine sai Ibn Hajar ya ce wa haza yadkhulu fihi alwahidu fama fawqahu, saboda haka hatta yaro guda idan ka rasa kai fatan ka samu lada a dalilin wannan rashi da kai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa sakamakonka shine shiga gidan aljanna. To wannan abu na farko kenan daga cikin abubuwa guda bakwai waɗanda suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ya same su, wuta ba za ta shafe shi ba. Abubuwa guda bakwai, kaga mun ji guda, kana iya cewa duk wanda ya yi riko da alkitabu wa sunna, wuta ba ta shafansa a ranar kiyama. Wannan a dunkule kenan, domin Allah ya faɗa cikin alqur'ani, kamar misali a suratul nisa aya ta 13-14, wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim, wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Adunkule wanda duk yayi riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah, to wannan mutumin zai shiga aljanna, kuma Allah zai kare shi daga shiga wuta. Allah ka samu ne. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar cikin hadisai waɗanda suka inganta. Akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari a kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah babul iktida'i bi sunan rasulillah, yana sahihul Bukhari hadisi na 7280. Manzon Allah yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kowa daga al'umma ta zai shiga aljanna sai wanda ya ki. Sahabbai suka ce ya rasulullah, wa man ya aba, wa zai ki? Manzon Allah yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda ya min biyayya zai shiga aljanna, wanda ya saba min to yaki kenan. Kaga a dunkule, wanda ya bi Allah ya bi manzonsa zai samu kariya daga azabar wuta. Amma a warware inda ya zo da hujja ingantacciya daga bakin manzon Allah, abubuwa guda bakwai sun tabbata, duk wanda ya samu ɗaya daga cikin waɗannan Allah zai kare shi game da azabar wuta. Wannan shine na farko. Don haka rasa yara ba musiba bace wacce mutum zai yi tunanin asara ce gare shi, la jarabawa ce, amma kuma akwai lada mai yawa akanta, wanda in kai hakuri a dalilin wannan jarabawa, wuta ba ta shafanka a ranar kiyama. Abu na biyu shine kalmar shahada. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah yake cewa, yake gaya wa Mu'azu dan Jabal, yana daga wato karantar wanda annabi yayi wa Mu'azu. Mu'azu yake gaya wa mutane, annabi ya kebe Mu'azu ya karantar da shi wannan, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi. Annabi ya ce wa Mu'azu dan Jabal, babu wani mutumin da zai shaida cewa ba abin da ya cancanta abauta mafaci Allah, ya tabbatar da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, sidqan min qalbihi. Wannan shine aikin, in dai da gaske yake tun daga zuciyarsa, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, illa haramahu Allahu ala nar, face Allah ya haramta ma wuta taba naman jikinsa. To kaga wannan hadisin, ai idan an fito an gaya ma kowa, sai mutum ya saki jiki wanda baya da fahimta. Saboda haka yasa annabi ya kebe Mu'azu dan malami ne ya karantar da shi wannan hadisi banda sauran mutane. Amma Mu'azu dan Jabal kafin ya rasu ya karantar da mutane wannan ilimi da manzon Allah ya karantar da shi. Hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Akwai hadisin Ubada bin Samit, shima yace yaji manzon Allah yana cewa, man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah, wanda ya shaida cewa ba abin da ya cancanta abauta mafaci Allah, wanda ya shaida cewa Muhammad manzon Allah ne, haramallahu alaihin nar, Allah yana haramta ma wuta taba naman jikinsa. Wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul iman, babu dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala aljannata qat'an, hadisi na 42. Kuma yana sahihul Bukhari, hadisi na 425. Akwai hadisin Itban bin Malik al-Ansari wanda shima yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah qad harrama ala nari, Allah ya haramta ma wuta, man qala la ilaha illallah, duk wanda yace la ilaha illallah Allah ya haramta ma wuta taba naman jikinsa. Amma sharadi fa yabtagi bidhalika wajha Allah, inda yana neman yardan Allah ta wannan kalma da ya faɗa, to babu shakka yayi bankwana game da wato hadari na wuta. Allah ka sa muna cikin su. Waɗannan hadisai, kowane hadisi yana da sharadi, duka waɗannan hadisai suna da sharadi. Saboda haka yasa malamai ke cewa ba wai kalmar shahada kadai bace sharadin nan, shi yasa kalmar take da wahala cimma wannan sharadin, yana da wahalan gaske. Don abinda manzon Allah ya faɗa, sidqan min qalbihi, matukar ka faɗi kalmar shahada kana mai gaskiya tun daga zuciyarka, to wuta ba ta taba ka. Saboda haka wajibi ne mu kyautata ikhlasi, wajibi ne mu kyautata ikhlasi cikin duk ayyukan da muke. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wanda ya tashi a lahira Allah ya karba masa aiki daya, zai wuce aljanna. Saboda karban aikin babban magana ne, kafin a karbi aikin naka babban magana ne. Yanzu muna ibadar bamu ko kulawa da sharuɗan ibada, shi ko Allah tabaraka wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karba ne wajen waɗanda suka kiyaye dokokinsa, sai waɗanda suka kiyaye ka'ida su ne Allah yake karban aikin su. Don haka yasa da yawa mutane za su tashi a lahira, idan aka nuna musu aikin nasu sai su yi nadama, Allah ka saba mu bane. Abu na uku wanda a dalilin sa mutum yake samun kariya game da azabar wuta, shine kyawun hali da kyautata zama da mutane. Duk wanda ka zauna da shi ya zama zai ba da shaida kai mutum ne mai kyawun hulɗa, mai kyawun mu'amala. Karka yadda ka samu bakar shaida daga bakunan mutane. Duk wanda ya samu shaidar kirki na halin kwarai, to babu shakka ya samu wata shaida mai karfi da a dalilinta Allah zai kare mutum daga azabar wuta. Akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar, kuna so in gaya muku wanda aka haramta ma wuta taba shi? Ita wuta haram ne ta taba wannan. Idan an ce haram, ba kamar dan adam bane, wuta ba ta saba ka'idar Allah, wuta ba ta saba dokan Allah. Ko kuwa wata riwaya yace biman taharumu alaihi an-nar, wanda wato wuta take haramta gare shi, ala kulli qaribin hayyinin salin, yanda annabi ya siffanta mutum, kullu qaribin hayyinin salin, wanda ya zama mai kusantar mutane ba mai nisantar su ba, mai saukin mu'amala, wato yana da saukin sha'ani. Maza Allah ya ce to wannan wuta ba ta taba shi, an haramta mata shi. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 938, saboda sakamakon manzanci shine aiki. Idan ya zama wani yayi riko da abinda manzon Allah ya karantar da mu, wanda shine dama hikimar turo manzo dan ya gyara ɗabi'ar 'yan adam, ya zama kai ɗabi'ar ka ta gyaru ko da baka da ilimi, ta yi bukata ta samu. Wannan shine abinda malaman hadisi suke faɗa, suna cewa duk mutumin da ya zama mai saukin sha'ani, ya ake a samu mai saukin sha'ani, sai aka ce halimin, dole ya zama mai hakuri, saboda zama da dan adam dole sai an yi hakuri. Layyinul janibi, ya zama kana sassauta mana kusa da kai, na waye ke kusa da kai, matarka, danka, makwabcinka, abokin aiki, duk wanda ya kusance ka ya zama yana da sauki, yana yarda da kai. Ba mutum ya zama kanwa uwar gami, bai zama nan da nan mutum ya tunzura an yi fada da shi. Wannan shine abu na uku. Abu na hudu shine tsare sallah. Sallah da kake gani tana da babban lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, haramallahu ala nari an ta'kula athara sujudi, Allah ya haramta ma wuta ta ci alamar sujuda, gurbin sujuda. Idan aka ce wuta ba ta taba goshin, ai ba goshin kawai bane, idan Allah ya tsare goshin ka, ya tsare ka gaba ɗaya. Allah ka tsare mu. Hadisin yana sahih Bukhari da sahih Muslim. Hadisin da yafi bayani karara shine riwayar Hamzalatul Usaidi, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man hafaza ala salawatil khamsi, wanda ya tsare salloli guda biyar na rana. An ce man hafaza, inda aikin yake kenan. Man hafaza, wanda ya kiyaye, wanda ya tsare sallolin nan guda biyar a rana, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirga abubuwan da ake tsarewa, ala wudu'iha, alwalan sallolin, wa mawaqitiha, lokutan sallolin a tsare, wa ruku'iha, ruku'in sallolin a tsare, sujudiha, sujudar sallolin ma a tsare, yaraha haqqan, yana ganin waɗannan sallolin wajibai ne, yace haqqan lillahi alaihi hurrima ala nari, cewa waɗannan sallolin tilas ne Allah ya wajabta a kansa. Idan mutum ya iya tsare su, ya iya tsare alwalan, ya tsare lokutan sallan, ya tsare ruku'u da sujuda, manzon Allah ya ce an haramta ma wuta taɓa naman jikinsa. Amma kaga inda aikin yake kenan, tsare waɗannan ƙa'idojin. Don haka yasa ya kamata mu yi ƙoƙari, idan aka ce wannan abu ƙa'ida ce, mu tsaya kanta, saboda Allah bai karɓi aiki sai wanda aka tsare mar ƙa'ida. Hadisin yana sahihu targhib, hadisin 381. Abu na biyar shine kulawa da nafila. Akwai wata nafila mai yawan albarka, mai falalan gaske, saboda falalanta yasa masu iya yinta ba su da yawa, saboda tana da falala. Nafila ce amma ta samu wannan albarka. Nafilan shine kayi raka'a hudu kafin sallar azhar, bayan an gama sallar azhar kuma kayi raka'a hudu. Kaga in ka hada da sallar azhar ita kanta raka'a 12 kai, to ba wai kai yau banda gobe ba, a'a, in ka dauka da'iman ba fashi. Shi ku sakamakon shine hadisin Ummu Habiba, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha, wanda ya iya tsarewa. Kaga kalmar hafaza yana kawar da kai yau banda gobe. An ce wanda ya tsare kenan ya zama ɗabi'ar ka da'iman, duk sa'ilin da za ka yi sallar azahar, to raka'a hudu kafin a yi azahar, raka'a hudu bayan an yi azahar. Manzon Allah ya ce haramahullahu ala nar, wannan mutumin Allah ya haramta mu wuta ta taba naman sa. Hadisin yana Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 6195. Abu na shida shine runtsa ido, shi ma ya samu lada mai yawa musamman ga wanda ke wannan zamani. Runtsa ido, mutum ya tsare idanunsa daga kallon haram, saboda hadisin Bahz bin Hakim, annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatu la tara ayunuhum an-nar yawm al-qiyama, akwai mutane uku waɗanda idanunsu ba sa maganin wuta a kiyama. Ya kace idanka bai magani ba, kaga kai shiganta ma bai yiwu ba, ba maganar ma shiganta, tunda idanka ma bai ga wutan ba. Na daya, ainun bakat min khashyatillah, ido da yayi kuka saboda tuna tsoron Allah kurum. Ya tuna tsoron Allah shi kadai yayi kuka, wannan idon Allah madaukake yana kare shi daga ganin ma wuta a ranar kiyama. Ainun harasat fi sabilillah, da ido wanda ya tsare al'umar musulmai lokacin da ake fada na yaki, ya iya gadin rayukar musulmai, wannan shi ma Allah yana masa sakayya da wannan sakamako. Sai na uku, ainun gabbat an maharimillah, idon da ya zama ya rufe saboda kauce ma kallon haram, wanda a zamanin yau hatta matan aure, hatta manyan mutane magidanta zaka taras, musamman saboda sauki da aka samu na rayuwa, internet ya zama abu mai sauki. Kana da naira 1000 ka sai katin waya zaka shiga internet. Saboda haka kafirai sun samu wata hanya na yakan al'adarmu, hotunan batsa, fina-finai na batsa sun cika wayoyin ƴan uwa musulmai, manya da yara, mata, ba a ware mutane sai wanda Allah ya tsare shi. To kaji abinda manzon Allah ya faɗa, kamar ya san zamu zo ga wannan zamani, tunda Allah yana sanar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idon da ya kare kansa daga kallon haram, wannan idon bai ganin wuta a ranar hisabi. Allah ka samu iya karewa. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2673. Sai na ƙarshe shine zikirin Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin jinya. Dusa ilina mutum yake jinya, ka zanne nasiha gare shi ya yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai hadisin da malamai da yawa sun ruwaito shi, daga ciki akwai al-Imam Tirmizi, al-Imam Ibn Majah, hadisin al-Aqar, Abi Muslim, ya halar sai da ya kafa shaida yace ya tabbata Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sun karantar da wannan hadisin. Abu Huraira da Abu Sa'id al-Khudri sai da suka kafa shaida da manzon Allah, suka ce sun tabbata manzon Allah ya faɗi wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-abdu, idan bawa yace la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, sai Allah azza wa jalla yace sadaqa abdi, bawa na ya faɗi gaskiya. La ilaha illa ana, babu abin da ya cancanta a bauta masa, face ni, wa ana akbar, kuma ni ne mafi girma. Wa idza qala al-abdu, idan bawa yace la ilaha illallah wahdahu, kaga zikiri ne mai zaman kansa. La ilaha illallah wallahu akbar zikiri ne, la ilaha illallah wahdahu zikiri ne. Idan bawa yace la ilaha illallah wahdahu, kala sai Allah yace sadaqa abdi, bawa na ya faɗi gaskiya. La ilaha illa ana wahdi, babu abin da ya cancanta a bauta masa, face ni kadai. Wa idza qala al-abdu, idan bawa yace la ilaha illallah la sharika lahu, kaga ba a hada wahdahu la sharika lahu bala, shi la ilaha illallah wahdahu ya tsaya zikiri mai zaman kansa, sannan la ilaha illallah la sharika lahu shi ma zikiri ne mai zaman kansa. Kala sai Allah yace sadaqa abdi, bawa na ya faɗi gaskiya. La ilaha illa ana, babu abin da ya cancanta a bauta masa, face ni, wala sharika li, kuma babu mai tarayya da ni. Wa idza qala, idan bawa yace la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, shi ma zikiri ne mai zaman kansa. Kala sadaqa abdi, sai Allah yace bawa na ya faɗi gaskiya. La ilaha illa ana, babu abin da ya cancanta a bauta masa, face ni, lil mulku, mulki nawa ne, walil waliyal hamdu, kuma godiya tana gare ni. Saboda duk wanda ka gode masa, godiya sai ta koma ga Allah, da kaso da kaki. In wani ya maka alkhairi kace ka gode, shi waye bashi? Karshe za a koma dai Allah tabaraka wa ta'ala, shi yayi ni'imar ga bawa. Saboda haka godiya ta Allah ce, da son bawa da kin bawa. Idan bawa yace la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, kaga nan ma zikiri ne mai zaman kansa. kala sai Allah madaukaki ya ce sadaqa abdi bawa na ya faɗi gaskiya la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta a bauta masa face ni wala haula wala quwwata illa bi babu ƙarfi da ke samar da komi babu dabara da ke samar da komai face ƙarfi na da kuma dabara ta dabarar bawa ba ta samar masa komi sai bayan annabi ya faɗi waɗannan nau'ukan zikiri guda biyar sai ya ce man ruziqa hunna wanda Allah ya masa arziki da su inda mautihi lokacin mutuwarsa lam tamassahu an-nar wuta ba ta taba shi wannan ne kake gane kuskuren mutane da suke dauka la ilaha illallah kadai ita ce idan mutun ya cika da ita ake cewa wuta ba ta shafan sa manzo Allah ya ce waɗannan da ya kirga gaba ɗayan su wanda Allah ya masa arziki da wani daga cikin su to wuta ba za ta taba shi ba wata riwaya man qalaha fi marbihi manzo Allah ya ce wanda ya faɗa ma a jinyar sa akwai wannan riwaya din saboda haka hatta jinyar mutum yayi kokari yayi wannan zikiri koda baka faɗa a lokacin mutuwa ba ya zama ka faɗa a jinyar ka domin duka lafuzan sun zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam domin abinda manzo Allah ya faɗa wanda ya faɗi wannan zikiri a jinyar sa summa mata ya mutu lam tat'amuhu an-nar wuta ba za ta yi kwadayin sa ba wuta ba ta taba jikin sa kaga ya gwada cewa da wanda ya zama kalmar karshe tashi a duniya ita ce hailala da wanda ya zama a rashin lafiyar sa yayi wannan zikiri amma ba ita ce kalmar karshe ba dukkan su falala guda ne saboda haka yasa musulmi ya yawaita zikiri a lokacin da yake jinya hadisin yana sunan Tirmizi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah da sahihu ibn Hibban mustadrakul imam al-hakim yana sahihul jami'i sagir hadisi na 713 da silsilatu sahiha hadisi na 1390 yana litafin ibn al-qayyim al-wabil as-sayyib shafin 158 al-imam muhammad bin abdul hadi as-sindi mai sharhin sunan ibn majah kifayatul hajjati fi sharhi sunan ibn majah ya rasu hijira na da shekara 1138 shekara 298 da suka wuce a mujallar na 7 shafin 184 yace man a atahu Allah ta'ala hazihi al-kalimati inda al-maut wanda Allah ya masa kyautan waɗannan kalmomi a lokacin mutuwa wa waffaqahu laha Allah ya datar da shi ya iya faɗan su lam tamassahu an-nar wuta ba za ta shafe shi ba lam yadkhulil bal yadkhulil jannata ibtida'an ma'al abrar abinda manzon Allah yake nufi da an tashi kiyama wannan yana shiga aljanna cikin sahun farko yana faɗa sai ya ce Allahumma ij'alna mimman razaqtahu iyahunna ya Allah ka samu cikin waɗanda kai musu arziki suka iya wannan zikiri a lokacin mutuwar su don haka alamomin kyakkyawan ƙarshe suna da yawa dai ko dai la ilaha illallah wallahu akbar ko la ilaha illallah wahdahu ko la ilaha illallah la sharika lahu ko la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu ko kuma la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah ko wani ɗaya daga cikin su ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya dace da fadan su a jinyar sa ko kuma kalmar sa ta karshe Allah madaukaki zai kare shi daga azabar wuta Allah ka sa muna cikin waɗanda kai ma waɗannan arziki da fadin wannan kalma a ƙarshen rayuwar su Allah shi albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad